Babagana Omara of APC scored 1,175,440 votes. Is hereby declared the winner and is to return elected.
Professor Alasa Muhammad Gani kenan mataimakin shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Kashari a jihar Gombe da ya bayyana Professor Babagana Umara na jami'ar APC a matsayin wanda ya samu nasara da ya samu kuri'u 1,175,440 wato kuri'u mafi rinjaye a cikin waɗannan zaɓuɓɓuka da aka gudanar.
Muhammad Alkani Imam of PDP scored 66,115 votes.
Yace alkali Muhammad Imam na jam'iyyar PDP da shi kuma yana da kuri'u 66,115 wanda ya tattara alfarman zaɓe ne daga ƙananan hukumomi 27 da ke jihar Borno wadda kuma dukkanin suka amince cewa a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓukan ba tare da samun tashin hankali ba illa ƙaramar hukumar Hawul ta aka ce an kashe wasu kuri'u a wasu mazaɓu guda 12 sakamakon rikice-rikice da aka samu da ma satin akwatunan zaɓe wadda kuma aka ce hakan ba zai shafi sakamakon waɗannan zaɓuɓɓukan ba. Na kuma tambayi Alhaji Usman Mamman Durkwa mataimakin gwamnan jihar Borno kan yadda suke ji game da wannan sakamako. Ga dai abin da ke cewa
a gaskiya muna cikin farin ciki and the policy na APC policy na mai gida sai kun ji na tabbatar muku cewa inda mai gida ya ce shi zai ci gaba ba wai cewa ka sabon abu ba can ne zamu ci gaba insha Allah.
Kaga dai ganin cewa akwai jami'ar PDP wadda ita babban jami'ar rara ta kida rattafa hannu akan wannan ba gari kamar za a kamar akwai wani abu a ƙasa
a dokar nan ba wasu da jami'ar ta hannu bane a dokar INEC ba dole sai mu jira ta hannu ba kuma muddin asasan cewa yayi in duk ne ya daba akwai kotu.
To ko mene ne dalilin jami'ar PDP na kin rattafa hannu akan wannan sakamakon?
Ni Comrade Umar Bello ne, ni ne State Organizing Secretary. Sakamakon gaskiya akwai ayan tambaya saboda wayansu figures din mu muna ganin kamar akwai abin ayan tambaya a ciki.
Kamar nan ne kenan.
Wato a duk inda ake zaɓuɓɓuka a duniya yana da wuya a samu kashi 70 na wayanda suka yi rijista a ce sun gudanar da zaɓe. Amma a wannan zaɓe za ka ga kashi 99, kashi 98 na wayanda sun yi rijista sun yi zaɓe. To kaga wannan abin dole ne sai an ɗan duba an tabbatar cewa lalle wayannan mutane ba wayanda suka mutu, ba wayanda suka kaura, ba wayanda suka bar wannan area har an samu kusan kashi 90 da wani abu da suka jefa kuriyar nan sai mun yi bincike akai.
Wannan shi ne dalilin kuna yake rata ba
wannan sosai sosai.
A jihar Yobe da ke makwabtar da jihar Borno kuwa su ma jami'an siyasa 13 ne suka fidda ƴan takara wanda baturen zaben Professor Abubakar Musa Kundiri na jami'ar Bokari da ke jihar Taraba ya bayyana Alhaji Maimuna Buni dan takarar gwamnatin jami'ar APC a matsayin wanda ya samu nasara sakamakon samun kuri'u mafi rinjaye da suka tasamma 444,013 yayin da ambasada Umar Idada Magum takarar jami'ar PDP da ke biye da shi da 95,703 sai da ƴan takarar jami'ar APC kuma sakataren jami'ar ta ƙasa Alhaji Maimuna Buni ya kira da ɗan takarar jami'ar PDP da cewa su zo su haɗa kai don su gina jihar Yobe.
Na farko ina godiya Allah madauki sarki da ya bamu cikin ikonsa wannan nasara ya kasance. To alhamdulillah ina gode masa, ina godiya kuma al'umman jihar Yobe da suka fito suka zaɓe mu. Shi ma ɗan Yobe ne ya zo ya haɗa hannu da mu mu ciyar da jihar Yobe gaba. Dukkyawan manufarsa da abin da yake da niyan yi wa Yobe ya zo mu haɗa hannu mu shawara tare mu ce ta jihar Yobe gaba.
Tuni dai mu goya bayan waɗannan ƴan takara da aka bayyana sun samu nasara a waɗannan jihohin guda biyu suka soma nuna farin cikinsu wajen gudanar da bukukuwa da kaɗe-kaɗe da raye-raye. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.